자, 슈. 걔를 갈라먹듬
아픈 소로니
걔를 갈라먹듬
묻듯이 얘기니
걔를 갈라먹듬
멋지 아만하니
걔를 갈라먹듬 멋듬 멋듬 걔를 갈라먹듬
멋든 게 가시에 묻듬
걔를 갈라먹듬
멋든 게 샨지는 묻듬
걔를 갈라먹듬
바카 가는 거 번시
걔를 갈라먹듬 멋듬 멋듬
아야우를 아버리 고버레 라바리 지브레 라바리 가자레 라바리 미쇼고레 라바리 메네네 라바리 Ay, what's wrong, say labari
Yo, mun shigo da labari Wani yaro ya kashe baban shi Wani ya sayar da maman shi Halin dan adam da mamaki Dama an ce mutun shege ne Ko ya mutu sai an daure Abinda mutane da dama suka min a baya Sai dai in daure In nuna ana tare Amma ya kasance an kare Dan akwai miyagun mutane Yan bakin cikin ci gaba ne Ay, we activating no faking Flowing by I am overtaking Standard no shaking I'm a hit king Everything I give is a breath
Ko a gida, ko a waje ba ka iya gane mutum Ko a duhu, ko a haske ba ka iya sanin mutum Mutum dodo ne, kawai ka kyale batun Ya rabbi, kana gani ka remu daga mutum Kaja sugar BOC, check 1-2 on the MIC Dem go here, you go see, taurari sai an nuna mu Today you know you don't know tomorrow Making money I don't want to borrow So fresh muna ta canza kalo, jashu ne mun basu tsoro
Kare kalle mutum
Abun tsoro ne
kare kallon mutum
mutun shege ne
kare kallon mutum
mutsi amana ne
kare kallon mutum 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 kare kallon mutum
mutun ke kashe mutum
kare kallon mutum
mutun ke shan jinin mutum
kare kallon mutum
baka gane gaban shi
kare kallon mutum mutum mutum
ayo da labari gobe da labari jibre labari Kachare labari, mishibore labari, menene labari, kwenye ba labari, ayo watarase labari
Bakin mutum ko farin mutum, ko kasan garin mutum, sanin mutum, da halin mutum, daga ranar haihuwar mutum Zuwa kabarin mutum, ya wuce tunanin mutum Sai mahallacin mutum na ciki na ciki like bakin buhu Only God knows the heart of a man Who you dey seek advice from fit be the one where they scatter your plans Even who talk say him dey behind you fit overtake you just a matter of chance So kar ka gaya musu cewa zaka tafi that's how you reach the farthest of lands Tell him too much it tragically ends Kare kalle mutum
Abun tsoro ne
Kare kalle mutum
Mutun shege ne
Kare kalle mutum
Mutsi amana ne
Kare kalle mutum 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 Kare kalle mutum
Mutun ke kashe mutum
Kare kalle mutum
Mutun ke shan jinin mutum
Kare kalle mutum
Baka gane gaban shi
Kare kalle mutum Mutum Mutum
Ayau da labari Gobe da labari Jibi da labari Kata da labari Mishigore labari Menene labari Kwenye naba labari Ayo wataran se labari